diet is to die with a team. You know that to diet is a sigh with no me. You know that to diet is to stop feeling free. You know that to diet is a sting from a bee. I know that you don't ever have to diet. Know that you don't ever have to buy it. They know that they have to work so hard to fake it. So let's go out and hit the streets and shake it. Don't fake it, just say it. Don't hate it, just make it. You're free to choose what to do, how to do it, when to do it, if to do it, how much to do it, or not at all right now. No, not at all right now. Diet is to die with a T. You know that to diet is a sigh with no me. You know that to diet is to stop feeling free. You know that to diet is a sting from a bee. Don't ever have to die it. We know that you don't ever have to buy it. They know that they have to work so hard to fake it. So let's go out and hit the streets and shake it. Hey. Hey, hey, da 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 ba da ba da ba da ba da ba da ba da 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 da